Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da tashar jiragen ruwa ta farko a arewacin Najeriya da talakume kimanin kudi sama da naira miliyan 600 tun a lokacin tsohon shugaban Najeriya Margayi Umar Musa Yar'Adua ne dai aka kaddamar da fara aikin samar da tashar jiragen ruwan a garin Baro dake cikin jihar Niger da nufin sauƙaƙa safarar kaya daga kudu zuwa arewacin Najeriya. Ga abinda shugaba Muhammadu Buhari ke cewa a lokacin da ya iso Mina bayan kaddamar da tashar jiragen ruwan
daga Baro zuwa nan Mina, naga mutane a can amma anan Mina a airport naga shugabannin ku sarakuna da gwamna waɗanda suka je su tambaye ni abinda zan faɗa, naga ma shugabannin ku amma ina so ku ji daga bakina saboda ku san wannan gwamnatin tunda tazo tana iyakar kokarinta batun layin dogo da railways daga Lagos zuwa Ibadan sai zo nan Mina ya je Kaduna ya isa Kano ana cikin yin wannan.
Shugaba Muhammadu Buhari dai wanda ya isu jihar Niger a ranar Asabar din nan a ci gaba da yakin neman zaben shekara ta 2019 da ke tafi, ya ce za su ci gaba da kokarin samar da ababen ci gaban al'ummar ƙasa kamar yadda gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi ƙarin bayani.
Gwamnatin APC a ƙarƙashin shugabancin Jalal Muhammadu Buhari gwamnati ne wanda ke son tabbatar cewa talakawan Najeriya sun samu biyan bukata, sun samu abin da ya dace a yi masu, an rage a daina addama gaba daya sannan a yi ayyuka na alheri.
Ga kaɗan daga cikin abin da wasu al'ummar jihar Niger ke cewa akan wannan ziyara ta shugaba Buharin.
Sunana Alhaji Idris Adamu Chabi Zungeru, ina tare da farin ciki da annashuwa da jin daɗi saboda zuwan Muhammadu Buhari Niger State. Ba karamin alheri da ci gaba ya kawo mana ba,
amma ya lissafa ayyukan da za a yi,
ya lissafa ayyuka da za a yi, wasu ma an fara.
Sunana Honorable Umar Ahmed Dogon Koli Mina. Muna farin cikin tarbiyyar shugaban ƙasar mu insha Allah Muhammadu Buhari, muna nan kuma da cike da farin ciki.
Amma to kun gamsu da ayyukan da yayi a jihar Niger din?
Sosai mun gamsu insha Allah. Ga yau dai yayi commissioner Baro,
an dai tsaurara tsaro a birnin na Mina a sakamakon wannan ziyara ta shugaba Buhari, yayin da a can gefe guda kuma aka yi ta kai ruwa rana a tsakanin jami'an tsaro da kuma al'ummar da ke fafutukar shiga filin da aka gudanar da wannan taro. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.